and that's exactly what made me brought it up to mind to ask you about Morse code there, Deb, because I've realized that instead of saying N9IAA forward slash R, this repeater says N9IAA forward slash RPT. Da 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 da